الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 3 ga watan 3 shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 3 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne ubalai fi yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Waishin shafar kufi ya takaita ne akan cewa dole sai mutum yana da arwalla, ko in baka da arwalla ka sanya kufi ko ka sanya susaiti zaka iya shafa. Ba maganar ka yi shafa akan sa matukar baka sanya shi ba karshen gama arwalla wadda take cikakka. Domin hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari, Gira ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga biyan bukatarsa, zai yi arwalla ina zuba masa, yana wanke gababuwansa. Lokacin da ya shafa ruwa a kai, iya abin da ya rage masa wanke kafafuwa, ya ce sai na sunkuyo domin in zare masa kufinsa. Manzon Allah sai ya ce da'abuma fa inni adkhaltuhuma qahiratay, za Allah ya ce rabu da su domin na shigar da kafafuwa na a cikin su suna tsarkakakku, ma'ana arwalla cikakka. Sai ya ce fa masaha alaihima, manzo Allah sai ya shafa akan kufi. Don haka shafa akan kufi ko akan takalmi ko akan susaiti dole ne sai in sharadi, sai idan mutum ya yi arwalla cikakka ya sanya susaitinsa, sannan nan gaba idan arwallar shi ta warware, in dai ba janaba bace ba ta same shi, to da zaran ya shafa ruwa akai ya shafa a kunne, ba maganar ya fitar da wannan, zai iya shafa akan kufinsa. Wanda yake mai waishin haka ne, akwai hadisin da ke nuna cewa duk mutumin da ke zaman banza wai ba zai haddace suratul baqara ba. Ban san shi ba wannan hadisi, illa kasancewar akwai hadisin da yake kwadaitarwa game da karanta suratul baqara da haddace ta, shine har ma yake nuna cewa masu zaman banza wato ba sa iya mata, shine wanda ake nufi. Amma ba yana nufin cewa wanda yake mai zaman kashe wando bai zai haddace suratul baqara, takan iya yiwa kafin ya fara wannan zama tuntuni ya haddace. Illa kasancewar duk mutumin da zai yi kokari ya haddace suratul baqara daga cikin jama'a ta musulmi, to ba karamin kokari ne, saboda ko mun koma a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka bane ba suka haddace alqur'ani akwai wanda sururi ne suka haddace suratul baqara ko ita ce ta fi kowace sura tsawo daga cikin surorin alqur'ani domin tana kunshe da aya 285 ko da 6 ko da 7 sabanin lissafin adadin ayoyi a wajen malaman kira'a kuma sai da takwashi kusan izihi 5 hadda duri na'am wai tambayar dan uwa hukuncin yin tahiyatul masjid a lokacin da mutum ya shiga masallaci tahiyatul masjid a magana mafi inganci hukuncin ta wajibi ne ya ma wuce matsayin sunna domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a wata riwaya kuma hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi domin a wata riwaya cewa idza dakhala ahadukumul masjida sai yace fala yajlis hatta yusalli rak'atayn manzo Allah yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya sake ya zauna wato sai ya sallaci rak'a biyu an gane ku la anan nahiya ce cai idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci sallar rak'a biyu sannan kuma akwai hadisin da umarni ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda kasancewar a ranar Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutba wani sahabi sai ya shigo sai ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa shin kai ka sallaci raka'a biyu kai nafila sai ya ce a manzo Allah ya ce masa tashi kai ya tashi yayi da agama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci manzo Allah yace kada yake cewa daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci ya samu limami yana khutba manzo Allah yake cewa kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kaga anan shi wannan sahabi da ya zo masallaci ya zauna ba tare da yayi tahiyatul masjid kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya tashi yayi sannan kuma sai ya ce daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci alhali limami yana khutba manzo Allah ya ce to kada wato kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu don haka a magana mafi inganci tahiyatul masjid hukuncin ta wajibi ne kuma tana daga cikin wato rakawoyi wato salloli waɗanda suke zawatul asbab waɗanda kasancewar ba sa cikin wannan hali ko da bayan la'asar ko bayan asuba ko lokacin da rana ta je tsakiya ko lokacin da take hudowa ko lokacin da ta je fadawa a magana mafi inganci in dai ka shiga masallaci bai ya halatta ka zauna sai kai tahiyatul masjid darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da zakar kunu ko kuma mu ce zakka ta hudda kai wanda a larabci ita ce ake kiranta zakatul fitr ko kuma ka ce sadaqatul fitr wanda mun ce da cewa ita wannan zakar kunu matsayinta dai farilla ce kamar yanda ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana wannan zakka akan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya faɗa a cikin hadisinsa yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sadaqatul fitr aw qala ramadan ala dhakari wal untha wal qurri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar hudda kai ko kuma zakka ta Ramadan akan namiji da mace da ɗa da bawa wanda sa'i guda ne na dabino ko kuma sa'i guda na sha'ira shine kenan gurgurdan abinda ake badawa. Wannan ya nuna mana cewa farilla ce, kamar yanda anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta. Don haka ita wannan zakka, kamar yanda bayani ya gabata, za a bada ta ne daga dukkan wani nau'i na abinci wanda jama'a suke amfani da shi a yankinsu. Kenan dan bai takaita ba akan wannan abinci kadai da aka zana. An gane ku? Bai takaita ba akan wannan nau'ika. An yi amfani da wannan nau'ika domin su ne galibin abincinsu a wannan lokaci. Wanda hadisi na karshe a cikin baban shi ne hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya karramasa yadda, wanda yake cewa mun kasance muna bayar da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i guda ne na abinci, ko sa'i na sha'ir, ko kuma sa'i guda wanda yake na ciku, ko kuma asabi. Don haka kasancewar au anan abinda take fa'idantarwa shi ne nau'in tawa. In ma ka bada sha'ir, ko ka bada ciku, ko ka bada zabi, ko ka bada shinkafa, ko ka bada dawa, ko ka bada alkama, ko ka bada hatsi, ko ka bada dawa masara, duk wani abinda ake rukun shi a matsayin abinci kuma jama'a suna yawan amfani da shi a yankin su, to wannan daga ciki ake fitar da wannan zakka ta budda kai. To dan haka wato Abu Sa'id ke faɗa cewa lokacin da Muawiya, Allah ya kara masa yadda, daga birnin Sham ya zo birnin Madina, wa ja'ati samra, wato alkama ta zo ta yawaita a wannan lokaci, domin as-samra suna ne daga cikin sunayen alkama. In ma ka kiraye ta da sunan al-himqa, ko kuma ka ce as-samra, ko kuma ka kiraye ta da al-hinda, ni wannan da as-samra da kuma al-bur, duka sunaye ne wanda yake na alkama. Shine sai ya ce aramuddan min hazihi ya adilu mutai, sai ya ce ina kudirin cewa inda mutum zai bada mudu biyu na alkama, to zai tsaya matsayin kenan sa'i guda, wato na duk wani abu wanda yake ba na alkama ba. Me yasa? Saboda ita alkama tafi duk wani sauran abinci kima a wajen su a wannan lokaci. Kenan maimakon ka bada mudu hudu na sha'ir, ko mudu hudu na shinkafa, ko mudu hudu na hatsi, ko mudu hudu na dawa, to in ka bada mudu biyu na alkama ya tsaya matsayinsu. Abu Sa'id sai yake cewa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahadi nabi ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace kusan da cewa ni dai bazan gushe ba wannan sa'i guda, shi zan ci gaba da badawa kamar yanda na kasance ina fitar da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na nuna mana tsananin koyi na Abu Sa'id ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda abinda ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sa, abinda ya shar'anta musu, to shine anan yake alƙawarin cewa ba yanda za a yi in canza saboda ijtihadin wani da ra'ayinsa. Wanda bayani ya gabata akan wannan, wannan tabbatarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mudu hudu shine abin da ya dace a bada. Sannan kuma wannan yana nuna cewa duk wani ijtihadi da malamai za su yi, da duk wani kokarin zartar da wani hukunci, ba yanda za a yi ya tabbata in dai akwai nassi wanda yake zahiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda yazo da wani ijtihadi nashi, ijtihadin ya bace. An gane ko? Kamar yanda a tambaya ta da malaman Malikiya da malaman Hanafiya, sun yi ijtihadi, suka yi tafiya akan cewa tahiyyatul masjid sunna ce, sauraron khutba wajibi ne. Don haka idan ka zo masallaci da imami yana khutba, ka zauna ka saurari khutba, shi yafi dacewa game da shagala, game da tahiyyatul masjid. To don haka wannan iya kiyasi ne suka yi, kuma ijtihadi ne wanda ya ci karo da nasi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada idan ɗayanku ya zo masallaci a ranar Juma'a ya samu limami yana khutba, manzon Allah ya ce kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu. Kaga wannan hadisi ne a bayyane, wanda ke nuna ko limami yana khutba bai ya halatta ka zauna sai kai tahiyyatul masjid. Ya ci karo kenan da iya ijtihadin da suka yi da kiyasin da suka yi. Dan haka shi kuma anan Abu Sa'id shi yana ganin cewa tunda alkama ta fi kima kenan in aka bada mudu hudu za ta tsaya matsayin mudu hudu na wani abinci to amma ya ci karo da nasi tun daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a bada sa'i guda za a bada na abinci yau za mu tashi babu ne ba alal musannif rahimahullahu ta'ala kitabu siyam malam Allah ya ji kansa ke fada wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen azumi shi lafazin asiyam yana da ma'ana kamar guda biyu ma'ana ta farko a lugha ma'ana ta biyu a shari'a idan aka ce asiyam ko kuma as-sawm a yaren larabci ma'anarsa shine al-imsaku anish-shay kamewa gabarun wani abu wannan abu in ma ya kasance zance domin duk wanda ya shiru ya ja bakinsa ya kame baya zance wannan ana iya kiran shi sa'in amma a yaren larabci ash-shahid akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in ma tarayinna min al-bashari ahada فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وبيجي تعالى كمان حكاية دنغني دا مريم عليه السلام وبيجي تعالى يجي فإما ترين من البشر أحدا إن هركين غا تيا دغتكين جماعة يتم بيك كيبا مي أوريبا كما غا كيدا دا أيناكي تساموش Ubangiji ta'ala yace fa quli inni nazartu lirrahmani sawma ce da shi fada anan kenan nuni ne za ta yi ce da shi inni nazartu lirrahmani sawma ni na ci alwashin kame baki na game da saboda ubangiji na falan ukaddima alyawma insiya insiya dan haka a yinin yau ba wanda zan masa magana an gane ko nan Allah yana lakanta ma Maryam alaiha salam amsar da zata ba duk mutumin da ya tambaye ta ina kika samu wannan da ubangiji ta'ala yace nuna masa cewa ki yau kin ci alwashi a tsawon yinin nan saboda ubangijinki ba wanda zaki ma magana zaki kame bakinki kaga da tace inni nazartu lirrahmani sawman sawman anan bi ma'ana ai insakan anil kalam kame baki game da zance don haka shi kame baki game da zance a shari'ar su wannan ibada ce amma mu a shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo mana da ita yin shiru ba ibada bane ba na shiru da minti 1 da ake ko minti 2 ko minti 5 wai an yi mutuwa a kasa wani babba ya mutu wannan ba ibada bace bai ya halatta an gane su a shari'ar su ibada ce amma mu a shari'ar mu haramu kamar yanda akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisin na cikin sahihul bukhari ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana kububa waiwayawar da yake sai ya ga wani mutum a tsaye a cikin rana manzon Allah sai yake tambaya wannan ko wane ne sai aka ce masa Abu Isra'il ya rasulullah wannan fa shine Abu Isra'il ya ce alwashin cewa zai wuna a rana ba zai shiga inuwa ba kuma zai wuna a tsaye ba zai zauna ba kuma a wani zai wuni ba zai ma kowa magana ba kuma zai wuni da azumi sai dai ya ce alwashin abubuwa hudu wuni a cikin rana ba tare da shiga inuwa ba wuni a tsaye ba tare da zama ba kuma zai ja bakinsa ya kame tsawon yinin ba zai ma kowa magana sannan kuma zai wuni da azumi manzo Allah yace ku je ku ce da shi ni nace ya shiga inuwa in ya shiga inuwa kuma ya zauna kuma yayi magana amma azumin sa ya cika saboda ukun nan na farko gaba ɗaya ba ibada bane amma abin da yake ibada manzo Allah sai ya umarce shi cewa ya ci gaba da ibadar shi ya cika azumin sa don haka kasancewar a yaren larabci kenan lafazin asiyam yana daukan ma'anar al-insaku anil kalam kame baki game da zance domin duk wanda ya kame bakinsa baya zance ana iya ce masa sa'i ko kuma ya zamanto kamewa gaban motsi duk mutumin da ya tsaya dan baya motsi wannan ana iya kiran shi sa'im a larabci ka tsaya wuri daya baka motsi ko ka zauna wannan ana iya kiran ka sa'im amma a shari'a ba za a kira yake mai azumi ba kamar yadda wani mawaki ke fada khailun siyamun wa khailun ghayru sa'imati tahta al-ajaji wa ukhra ta'alu lujama yace khailun siyam yace wasu dawakai ga su a tsiyi chak a fagen daga wa khailun ghayru sa'imati yace wasu dawakan kwa ga su nan sai kai kawo suke ba tsiyi ba suke sai yace tahta al-ajaji karkashin kura ta yaki wa ukhra yace wasu dawakan kwa ta'alu lujama yace suna taunar lizzani a shahida anan da yace khairun siyam yace wasu dawakai ga su a tsaye suke abinda yake nihi da siyam a tsaye suke ba sa motsi sun tsaya abu daya kaga don haka wanda ya tsaya abu daya ana iya kiran shi sa'i kamar yanda imrul qais yake cewa fada aza wa sallil hamma anka bi jasrati zamulin idza sama an-naharu wa hajjara don haka a larabci suke cewa sama an-nahar lokacin da rana ta kawo tsakiya ta yi tsaye ba ta gaba ba ta baya a idan mai kallo to suna cewa saman nahar rana ta tsaya ko kuma ya zamanto ma'ana ta uku shine al-insaku anil akli wash-shurb kani baki ga marinci da sha duk wanda yayi yajin cin abinci wannan ana iya kiran shi sa'im a larabci amma a shar'anci ba a kiran shi mai azumi mutumin da ya yajin cin abinci ya ce shi ba zai ci ba zai sha ba ya dau wani dan lokaci ko da awa ɗaya ne wannan ana iya kiran shi sa'im a larabci amma a shari'a ba mai azumi ba ne don haka dai a takaice in aka ce as-siyam ko as-sawm ma'anarsa shine al-imsaku anish-shay kamewa gabarin wani abu idan muka dawo a shar'anci idan aka ce as-siyam shine malamai suka ce al-imsaku anil-mufirat al-aqli wa shurbi wal jima ma'an niyya min ghurubil fajr as-sadiq ila ghurubish shams ko kuma kace al-imsaku anil aqli wa shurbi wa sa'iril muftirat bi niyyati ta'budi lillahi ta'ala min ghurubil fajr as-sadiq ila ghurubish shams wato kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala tun daga hudowa alfijir har izuwa wato fadawar rana an gane ko a karkashin wannan tarihi zamu fahimci cewa ashe azumi yana da ginshikai guda biyu ginshiki na farko ita ce niyya domin cewa muka yi bi niyyati ta'budi lillahi azza wajal da niyyar bauta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala domin azumi ibada ce ibada ko ba ta inganta sai da niyya domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa dan haka rukuni na farko daga cikin rukunin azumi wato ita ce niyya kamar yadda bayani zai zo nan gaba akan ta sannan ginshiki na biyu shine kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali tun daga hudowa alfijir har izuwa fadawar rana mutumin da zai yi niyyar azumi amma bai kame kansa ba gabarin ci da sha ko kusantar iyali wannan ba a kiran shi mai azumi a shar'anci saboda shi kansa kame baki gabarin ci da sha da kusantar iyali ginshiki ne na biyu daga cikin ginshikan azumi dalili akan haka fadar Allah subhanahu wata'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Ubangiji ta'ala ya ce ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr har akai lokacin da wato shine farin zare da bakin zare za su bambanta gare ku ka gane cewa wannan bakin zare ne wannan farin zare ne abinda Allah yake nihi shine ketowa al-fajr domin in al-fajr ya keto zaka iya bambanta tsakanin bakin zare da wanda yake fari Ubangiji ta'ala sai ya ce kuma an gane ko abinda ake nihi da khaybul abyad da al-khaybul aswad shine wato dare da yini kenan an gane abinda ake nihi sabani ga wani sahabi da wannan aya ta sauka sai ya dau akala guda biyu fara da baka sai ya je ya sanya kasan matashin kansa yake daukowa cikin dare yana dibawa yake daukowa yana dibawa yake daukowa yana diba karshe lokacin da ya bambanta tuntuni gari ya waye haske ya daukaka ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa ka kuskure a wajen fahimtar wannan aya abinda Allah yake nihi da al-khaybul abyad da al-khaybul aswad wato shine kinan dare da yi kinan lokacin da kaga haske ya bayyana kinan duhun dare ya gushe kinan al-fujr ya keto shine ubangiji ta'ala sai ya ce kuma atimmu siyama ila al-layl sannan daga wannan lokaci dole za ku taka burki game da ci da sha da kusantar iyali ku cika azumi har zuwa dare mai ake nihi dare anan shine fadawar rana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana karshen wato azumi ayini shine fadawar rana in rana ta fada ba a ganin kaskonta a idan midibi to lokacin buɗe baki yayi dan haka shine muka ce kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali da niyyar bauta ma ubangiji subhanahu wataala tun daga huduwa al-fajr har zuwa fadawar rana shi azumi musamman na ramadan gimshiki ne daga cikin ginshikan musulunci guda biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a hadisin da ke cikin sahihai riwaya ta abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan ash-shahid wa sawmi ramadan manzon Allah ya kirga azumi na ramadan wato ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci guda biyar wanda musulunci musulmi ba zai inganta ba ya tabbata dole sai ya gina shi akan waɗannan ginshikai biyar don haka duk wanda yayi musan wajibcin azumi na ramadan wannan ya kafirta an gane ko shi wannan azumi ubangiji subhanahu wataala ya farlanta ma bayinsa a shekara ta biyu da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala irin yanda Allah yake bi a sannu game da bayinsa wanda karantarwa ta addinin musulunci karantarwa ce wadda ta fifici dukkan wata shari'a da manzannin da suka zo da ita waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan al'umma ce wadda take marhuma wadda Allah yake nihinta da jin kai domin manzon da aka turo mata manzo ne wanda yake na rahama idan muka kalli mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah yayi nihin shar'anta musu dokoki a dunkula Allah ya shar'anta musu aka yi alkawari da annabi Musa yaje ya karbo littafi na at-taura da yaje ya karbo wannan alluna na at-taura dokoki ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta musu a lokaci ɗaya daga ran nan aka ce dole a daina kaza 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 kuma dole a yi kaza da kaza da kaza da kaza da annabi Musa alaihi salam ya zo ma jama'arsa da waɗannan alluna ya karanta musu wannan sako na ubangiji subhanahu wataala suka ga cewa wannan sako ya musu nauyi ai ba za su iya ba sai suka yi taurin kai suka ce ba za su ji ba ba za su ji ba Ubangiji subhanahu wataala take yanki ya daukaka dutse yayin rumfa akan su in ma su karbi wannan littafi da muhimmanci su yi aiki da abin da ke cikin sa ko kuma dutse ya fado ya halaka su kamar yadda Allah yake fada wa izna taqana da jabala fawqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khuzuma ataynakum bi quwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ko kuma can da yake cewa wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur khuzuma ataynakum bi quwwa to dan haka mu ubangiji ta'ala sai ya bi mu a sannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka kwashi shekara 10 famar abin da yake dasa aqida ta musulunci jama'a su ce la ilaha illallah su fahimci menene manufarta sai da aka shekara 10 da Allah ya turo shi a matsayin manzo iya abin da yake kira kawai a ce la ilaha illallah a fahimci ma'anarta kafin ya yi hijira da shekara 3 Allah ya shar'anta azumi haka aka shar'anta sallah bayan yayi hijira a shekara ta biyu aka farlanta wato azumi kenan in ka hada tsakanin farlanta sallah da azumi shekara biyar ke akwai haji ko sai ma a shekara ta tara zakka kamar yadda wasu malamai suna fada ita ma a shekara ta biyu ne Allah ya farlanta ta to dan haka kuma ubangiji ta'ala da ya farlanta azumi bai farlanta shi ba haka kai tsaye sai da Allah ya biyo wasu matakai da mu wanda da a farko dai iya abin da yake farilla lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sabrin Madina azumin Ashura shine Allah ya farlanta a tsawon shekara yini dai takne shine ran 10 ga watan wato wannan al-Muharram ana nan da Allah ya sai Allah ya farlanta azumi wanda yake na Ramadan azumin Ashura sai ya koma sunna ce mustahaba manzon Allah ya ce wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama kuma ya bari shi kuma azumi na Ramadan da Allah ya farlanta sai Allah ya ba mu'minai zabi ko kai azumi ko kuma ka ciyar da miskini a madadin kowane yini kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa 'alal ladina yu'iqunahu fidyatun ta'amu miskin na ga waɗanda suke da ikon yin azumi ubangiji ta'ala yace in suka kito na kansu shine bada fansa shine abinci da miskini ka ba miskini abincin da zai wadace shi a gunin nan an gane ko ka ciyar da miskini kuma kana da ikon yin azumi to ana nan akan wannan zabi da ubangiji subhanahu wataala ya bada kuma Allah sai ya turo sakon da ya dan sassauta waccan aya ko kuma kamar yadda wasu malamai suke fada sai ya shafe ta sai ubangiji ta'ala ya tilasa ma bayansa dole ne duk wanda yake da ikon azumi dole ya ba maganar bada fansa kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kamar yadda wasu malamai suka ce wannan ita ce ta shafe wa alal ladina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin ko kuma wasu malamai kamar yadda yake cikin wani hadisi zamu ci kamar kuma yanda yake cikin wata riwaya abinda malamai suka tabbatar ayar da ta shafe waccan aya shine fadar Allah subhanahu wataala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ash-shahidu ubangiji ta'ala yace faman shahida minkum ash-shahra duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ma'ana wata ya tsaya yana cikin koshin lafiya baya kan hali wanda yake na bulaguro mace ce ce bata cikin hali wanda yake na jinin al'ada ko jinin biki to wannan dole ayi azumi shine ubangiji ta'ala yace faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu to dan haka kuma shi wannan farlanta azumi da Allah ya mana bai takaita ba akan cewa mu ne farau al'ummun da suka gabata ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu azumi kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar mu'minai kutiba alaikumul qitalu wa siyamu an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka farlanta ma waɗanda ke gabaninku na al'ummu la'allakum tattaqun dan ku kare kanku game da wuta a gobe kiyama domin azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta ayyaman ma'dudat ubangiji ta'ala yace wasu kwanuka ne waɗanda suke abin kididdigawa sune za ku azunta kwana 30 ko kuma 30 ba daya ba dan komai ba Allah subhanahu wataala ya farlanta ma al'ummu azumi domin azumi ibada ce wadda take mai girma wanda ta hanyar azumi gaskiyar kaunar da bawa yake ma ubangijin sa take bayyana da irin girmama wadda bawa yake ma ubangijin sa da neman yardarsa domin mai azumi zai dau hakuri ya jimre ma dukkan wani raɗaɗi wanda yake da yunwa da kishirwa kuma zai iya dakusar da wato shahawarsa dan gabatar da abinda Allah yake so akan abinda zuciyarsa take so kuma zai gabatar da abinda zai sa ya samu yardar ubangiji subhanahu wataala akan duk wani abin da yake da bukata a rayuwarsa tare da cewa a cikin azumi akwai horar da wato zuciya akan daukan hakuri kuma da karfin niyya da himma game da biyayya ga Ubangiji Subhanahu wataala, sannan kuma tunatar da bawa ne game da abin da Ubangiji Subhanahu wataala ya jaddada masa na ni'ima, wato ci da sha da wasu in ba dan azumi ba, ba yanda za a yi mu gane cewa ashe cin abinci da shan abin sha ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wataala. Ka'ida Larabawa suke cewa kyawun abu bai ya fitowa fili ya tabbata dole sai ka hada shi da kishiye shi. Baka sanin haske yana da kima, yana da daraja, wato sai in ka shiga cikin duhu. Baka sanin wadata tana da dadi sai in talauci ya shahe ka. An gane ko? To dan haka kasancewar dan musu wannan mutuna wannan ni'ima da Ubangiji Subhanahu wataala da ya mana sai Allah ya shar'anta mana azumi. Azumi yana da hikimomi wanda Ubangiji Subhanahu wataala ya shar'anta mana saboda su, duk da cewa babu wanda ya isa ya kididdige hikimomin Ubangiji Subhanahu wataala game da shar'anta azumi, illa kasancewar duk wani malami kawai bakin iya abin da ya fahimta ne yake bayani a kansa. Wanda kasancewar sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wataala, duk wani abin da Allah yake halitta ko yake cewa ayi ko yace a daina, to akwai hikima a karkashin haka. Na daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta mana azumi saboda su, wato domin kasancewar mu zaman to bayi waɗanda suke masu kaskanta kai ga Ubangijinsu, masu gabatar Ubangijinsu Subhanahu wataala domin kadaita shi a cikin ibada. Saboda kasancewar dabi'a ce ta rai ta dan Adam, duk lokacin da ya kasance wato yana cikin cikar karfi da dukkan wasu abubuwa wanda yake na shahawa ta rayuwa, to wannan yakan kai dan Adam yayi shishigi ya ketare iyaka. Amma duk lokacin da aka dora maka wata doka, dokar da za ta nuna cewa kai kaskantacce ne gaba ga Ubangijinka Subhanahu wataala, to wannan ibada da aka shar'anta maka za ta sanya ka yi tunani a cikin zuciyarka, kasancewa kai ba wata tsiya ba ne, akwai Ubangijin da ya halicce ka kuma shi ya cancanta a girmama, kai bawa ne kaskantacce. To don haka Allah ya shar'anta mana azumi don zuciyarmu ta yi laushi, mu gane cewa mu bayi ne kaskantattu ga Ubangiji Subhanahu wataala. Sannan hikima ta biyu, Allah ya shar'anta mana azumi domin hada kan al'umma ta musulmi mu zaman tsintsiya madaurin ki daya, dan alhaka Allah ya hada mu akan ibada daya daya kuma a cikin lokaci guda, da mai kudi da talakka, da wanda yake mai karfi da wanda yake mai rauni, da mai daraja da wanda yake kaskantacce, gaba dayan mu a matsayin mu na musulmi Ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana wannan ibada, kuma a lokaci guda ne gaba dayan mu duniyar musulmi zamu azince wannan azumi. Wannan kaga wata manufa ce ta hada kan al'ummar musulmi. In lokacin yayi, koda akwai bambanci a wajen hudowar rana da fadawar ta, zaka ji an ce a wannan wata dukkan jama'a ta musulmin duniya gaba daya azumi suke, da masu kudin su da talakawan su, da masu mulki da waɗanda suke talakawa. In dai a matsayin ka musulmi ne, to zaka yi tarayya da ɗan uwanka musulmi akan wannan ibada a lokaci guda. Wannan ma hikima ce daga cikin hikimomin shar'anta azumi. Hikima ta uku, wato shine ƙara ma gangan jiki lafiya, domin shi azumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara ma ɗan Adam koshin lafiya. Kamar yanda malaman likitanci suke faɗa, suke cewa innal ma'iddata baitu da'i, baitu da'i wal himya ra'sud dawa. An gane ku? Suke cewa al-ma'iddatu baitud da'i, wato ita uwar hanji, wato shine ɗakin cuta, duk wata rashin lafiya shine ɗakin ta. Saboda galibin rashin lafiya ta ɗan Adam idan aka bududdigi daga cin abinci ne, kamar yadda wani malami yake cewa salasun muhlikatun lil anami wa mid'atu saqami ila saqami dawamu mudamatin wa dawamu wad'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami. Na uku daga cikin abinda yake hana mutum ya zauna da koshin lafiya, yawancin abinci. In dai mutum baya dagawa, baya sassautawa, to ba yanda za a iya zauna da lafiya. Shine suke cewa al-ma'iddatu baitul da'i uwar hanji wato ita ce ɗakin cuta wal himya wato dan sassautawa mutun ya dan daga kafa idan ka ci sai lokacin da ka buƙaci abincin sannan kuma ka ci sannan kuma ba za ka ci abinci ba sai lokacin da ka buƙace shi ana dan dagawa to wannan shine shugaba a wajen magani an gane shine kenan gaba a wajen magani shine wanda kamar me suke faɗa da turanci kamar yanda za a dan shi suke cewa kamar mutun ya dan regime ya dan daga wajen cin abinci ka dan sassauta to wannan yana ƙara koshin lafiya wani dan uwa yake gaya mun rashin lafiya gare shi amma shi da zaran ya kwana biyu bai azumi ba to wannan rashin lafiya sai ta dawo amma matukar yana azumi wannan rashin lafiya kuma ta tafi to wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala dan mu samu koshin lafiya Allah ya shar'anta mana azumi saboda wannan wata guda idan kai kana azumi to bayan wucewarsa da izinin Allah zaka ga cewa ka samu canji a wajen koshin lafiya sannan kuma yana daga cikin hikima da Allah ya shar'anta mana azumi hikima ta hudu wato dan mawadaci ya san da talaka shine al'aduf wa rahma ala al-fuqara wal masaki bil ihsasi bi alami al-ju lokacin da mawadaci aka wayi gari yana azumi ya ji yunwa da kishirwa wannan zai tunatar da shi ashe akwai wanda iya shekara rayuwarsa ce kullun haka kawai to wannan sai ya kai shi zuwa taimaka ma talaka don haka Hausawa suke cewa in ba dan menene ba akwai wani karin magana da Hausawa suke akan wannan kenan in ba dan azumi ba bayan da za a yi mawadaci ya san da talaka an gane ko da mawadaci ba zai san da cewa akwai yunwa ba to amma idan shi ma ya wuni da azumi yunwa da kishirwa suka bige shi sai ya tuna cewa ashe akwai wanda kullun cikin yunwa da kishirwa yake sai ya yi kokarin daukan wani kaso daga cikin dukiyarsa ya taimaka ma mabukata hikima ta biyar wanda akan ta zamu takaita daga cikin hikimomin shine samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wata'ala da dacewa da gidan aljanna daga cikin kenan hikimomin wato shar'anta azumi al-hadithu at-tasi'u was-sab'una ba'da al-mi'a عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم واتو أبو هريرة الله إكارة مسيدا كفتا شوى مزان الله صلى الله عليه وسلم أيش la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn manzo Allah yace kada ku gabaci watan ramadan da azumin yini daya wato ko kuma yini biyu sai yace illa rajulan yace sai dai wato mutumin da kana ya sumu sawman wato ya kasance yana azumtar wani azumi fali ya sunku manzo Allah ya ce ba laifi yakan iya azumtar wannan koda ya kasance kafin tsayawar Ramadan ne da kwana daya ko da kwana biyu wannan lafazi ne illa rajulan haka yake a cikin wata nuska daga cikin mudatul ahkam duk da cewa abin da yake daidai kamar yanda yake cikin asalin hadisin illa rajulun domin kasancewar mustafna ne min kalamin ta min gairu mujib don haka kenan abin da ya dace illa rajulun kenan ma'anarsa illa an yujada rajulun sai idan an samu mutumin da kana ya sumu sauman ya kasance yana azumtar wani azumi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fadi sumu yace sai ya azumce shi wato ba laifi wannan hadisi yana nuna mana kasancewar haramcin wato mutum ya gabaci watan Ramadan da azumtar yini daya wato ko kuma yini biyu kamar misali azumin Ramadan ya kusa kamawa sai mutum ya ana sauran kwana ɗaya ko kwana biyu sai mutum ya fara azumi to wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma hanin abin da yake fa'idantarwa shine haramci hikima game da hani game da azumtar yini daya ko yini biyu kafin Ramadan wasu malamai suka ce wato an yi hani ne ba dan komai ba sai dan wato ya zamanto mutun ya shiga cikin watan Ramadan wato da kuzari da nishadi inda an kai azumi biyu ko azumi daya kaga babu wani nishadi babu wani karfi tare da kai zaka kama Ramadan wasu malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta gabatar Ramadan da azumin yini ko da azumi biyu wasu malamai suka ce anan manufa shine bambanta tsakanin farilla da nafila dan ibada ubangiji subhanahu wataala yana bambanta mana junanta da juna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta in an gama sallar Juma'a kai sai mutun ya tashi yayi nafila sai dai ka tashi ka fita daga masallaci ko kuma ka canza wuri dan haka anan suka ce malamai suka ce anan kamar yanda da aka yi hanin cewa kar a gabaci Ramadan da azumin yini daya ko yini biyu dan a bambanta kenan tsakanin azumi wanda yake na nafila da na farilla dan haka kuma aka haramta kenan yin azumi a ranar Idi kenan in an hana a farko kuma an hana a ƙarshe kenan wannan na tsakiya shine abin da Allah ya farlanta mana to dan haka kasancewar anan shine kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka duk da cewa iya abinda malamai suka tabbatar abin ne yake saboda kasancewar shi hukuncin azumi na Ramadan abu ne wanda Allah ya rata ya shiga game da ganin wata to mutumin da ya gabace shi da yini daya ko yini biyu kaga wannan tamkar yana kokari ne dangane da suka game da shari'a wanda shi azumin Ubangiji ta'ala ya kayyade masa cewa ganin wata kuma shahida minkum shahra falyasum kai kuma kafin azumin ya kama kai dai kai biyu to dan haka wannan kuma shine hikima wanda malamai suka tabbatar da ita domin hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da dangane ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada la tuqaddimu shahra hatta tarawul hilal aw tukmilul idda kuma sumu hatta tarawul hilal aw tukmilul idda manzon Allah yace kada ku gabaci wata na Ramadan yace sai kun ga jinjirin wata ko kuma kun cike lissafin Sha'ban kwana 30 kaga wannan hadisi shi yake tabbatar mana ga hikimar da ta sa manzon Allah yayi hani cai kar ku gabaci watan Ramadan da yin azumi sai yace sai idan kun ga wata to dan haka anan kenan bayyada cewa mutum ya zamanto ya gabace shi da azumin yini ko da azumin yini biyu amma wannan ana nihi azumi wanda yake kawai bayyada diki haka mutum bai tashi yin azumi na nafila sai da gab da Ramadan don haka sai yace illa rajulun kana yasumu sawman sai dai mutumin da daman ya kasance yana wani azumin sa kenan azumi ka saba yin azumin litinin da alhamis ko azumi uku wannan azumin alhamis da litinin ko kuma kana azumi irin na annabi Dawud yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta ko kuma azumi wanda yake na ramuwa ga mutumin da yayi jinkiri har sai da Ramadan ya kusanto ko azumi wanda yake na addawal to wannan ba laifi mutum yakan iya yi don haka shine yace illa an yi illa idza kana yake cewa illa rajulan kana yasumu sawma sai dai mutumin da ya kasance daman yana azumi yana azumtar wani azumi kenan in ma azumin alhamis da litinin ko kuma yau kai azumi gobe ka huta ko kuma azumi wanda yake na ramuwa to wannan ba laifi don haka yace falle sunhu wato ba laifi mutum yakan iya yin azumin sa don haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana haramcin kenan gabatar wata na Ramadan kuma wannan raddi ne akan ɗan Shi'a waɗanda suke ganin halaccin mutum ya gabaci azumi na Ramadan kafin tsayawar wata kai ka fara yi sun suna ganin cewa kafin wata ya tsaya kana iya fara yin azumi kai ta yi har ka cike lissafi kenan azumi 30 sannan kuma wannan yana nuna mana shari'a abu ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade ta tana da farko tana da ƙarshe don haka ba a buƙatar mutum ya gabace ta kafin lokacinta ko kuma ya jinkirta ta kafin lokacinta kenan don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka mana wuri mu bari in watan ya tsaya sannan mu fara kamar yadda Allah ya farlanta mana alhadisu 80 ba'da al-mi'a عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afdiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lah. Wato Abdullahi ibn Umar, Allah ya kara musu yadda ke fada, cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, idza ra'aytumuhu fasumu, idan wato kun ga wata na Ramadan, manzon Allah ya ce fasumu, ku dau azumi. Wa idza ra'aytumuhu fa'afdiru, in har kun ga wata, manzon Allah ya ce kuma ku aje azumi. Kenan wani wata ake nihi? Shine watan Shawwal. Sai ya ce fa in gumma alaikum, manzon Allah ya ce idan aka lindube muku samaniya da wani girgije ko hazo wanda zai iya hana ku ganin wata, faqduru la, manzon Allah ya ce ku kaddara ma kenan watan Sha'ban, iya kwanukansa shine kwanuka 30, kenan ku cike masa lissafi. Kamar yadda a wata riwaya sai yake cewa fa akmilu iddata Sha'ban 30, ku cike lissafin watan Sha'ban kwana 30. Don haka wannan yana nuna mana hanyar da wato ake gane wata ya tsaya ko bai tsaya, Ramadan ya kama ko bai kama ba. Ta hanya biyu ake gane shigar wata na Ramadan. Hanya ta farko shine ganin wata. Don haka yace mana idza ra'aytumuhu, in har an ga kun ga wata, manzo Allah yace fasumu, ku dau azumi. To dangane da shi ganin wannan wata, idan ya kasance samaniya a wurtsake take, babu kilgije babu hazo, aka yi dace wato aka ga wata, kenan mutum daya ya ga wata ko mutum biyu ko jama'a mai yawa, to wannan idan sun ba da shaida, to wannan jama'a dole za su dau azumi. Don a magana mafi inganci, in mutum daya tak ya ga azumi, ya ga wata, in dai adali ne, to wannan akan iya daukan azumi. Sabani ga wasu malamai, musamman malaman Malikiya, da wasu sun tafi akan cewa sai da ganin mutum biyu. Shi kuma kasancewar shaidar mutum daya, in dai wajen daukan azumi ne, musulmi wanda yake adali, in yace ya ga wata, ya ba shugaba labari, aka tabbatar da shaidar shi, to wannan ya halatta, wannan ana dole ne za a dau azumi. Ko kuma jama'a mai yawa gari, labari ya gama, can an ga wata, can an ga wata, jama'a da yawa sun ga wata, to wannan dole ne a dau azumi. Kenan sawa'an a garin da kake ka gani, aka gani, ko kuma labari ne aka kawo daga wani gari cewa an ga wata, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Hanya ta biyu wato shine cike lissafin watan Sha'ban kwana 30. Kenan misali yau muna 29 ga watan Sha'ban, sai ya zamantu samaniyar akwai girgije ko kuma akwai hazo, ko kuma ya kasance ga ta ma a wurtsake take, amma mun diba ba mu ga wata ba, to sai mu cike ma shi Sha'ban lissafi kwana 30, kenan gobe ma ba za mu dau azumi ba. Me yasa? Saboda ba mu ga wata ba yau, domin shi ka'ida wata na musulunci kwana 30 yake, baya durawa akan 30. Don haka sai ya ce fa in gumma alaikum, kenan in aka sha makance muku ganin wata, kenan game da wani girgije ko wani hazo, za Allah ya ce faqduru la, wato ku kaddara masa kenan iya kwanukansa shine kwanuka 30 shi wata na Sha'ban. To dangane da daukan azumi game da ganin wata, malamai suna da maganganu kamar guda uku. Wasu malamai, musamman malaman Malikiya da malaman Hanafiya da wasu daga cikin malaman Shafi'iya, sun tafi akan cewa a gari daya a cikin duniyar musulmi, in dai aka ga wata, to dole ne duk duniya kowa ya dau azumi. An gane ko? A gari daya idan aka ga wata, dole duniyar musulmi gaba daya, ko duk wanda labari ya ci musu, dole su gaba azumi. Menene hujjar ku suka ce wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idza ra'aytumuhu fasumu, idan kun ga wata ku yi azumi, ku dau azumi? Suka ce wannan fa ba ana magana bane ba da wani ko da wanci ko da yan gari kaza, banda yan gari kaza, jama'a ta musulmi ne gaba ɗaya, duk duniya ake ma magana, in sun ga wata su dau azumi. An gane ko? Ba wani ba su wani bane ba ake ma zancen banda su wani, a dukkan musulmi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma magana. Dan haka suka ce a gari daya in an ga wata, dole dukkan jama'a ta musulmi su dau azumi. hujjarsu ta biyu suka ce jama'a ta musulmi su dau azumi a yini daya, wannan shine daman makazin wannan manufa ta addinin musulunci. Addinin musulunci a kullun fama da yake hada kan al'ummar musulmi. Kenan maimakon a ce wancan sun dauka jiya, waɗannan yau suka dauka, waɗannan sai gobe, waɗannan sai jibi, wannan akwai kamar misali sabani tsakanin jama'a ta musulmi. Wannan kenan magana ta farko wanda suka tafi kawai a gari ɗaya, in an ga wata dole kowane gari duniyar musulmi kowa ya dau azumi. Magana ta biyu, wasu malamai suka ce kowane gari zai yi aiki da ganin watansa. An gane ko kowane gari zai yi aiki da ganin watansa. To illa kasancewar wasu sun dan kayyade tafiya, wasu suka ce tafiyar da bata kai ba kasar ruwa, wasu suka ce kaza, a wannan duka babu wata hujja akan haka. Abinda ake nihi gari a nan, misali a ƙasa guda waɗanda suke ƙarƙashin shugabancin shugaba guda a gari ɗaya, in an ga wata to dole ne kowa ya dau azumi. Wanda dalilinsu akan haka shine hadisin da ke cikin Sahihu Muslim, hadisin Kurayb. An gane ko? Wanda wato Ummul Fadl uwar Abdullahi ɗan Abbas ta aika shi zuwa ƙasar Sham wajen Muawiya. Da ya je Sham, a Sham a ran daren Juma'a suka ga wata sai suka dau azumi. Lokacin da ya dawo Madina a ƙarshen wata, da ya dawo sai yake tambayar Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas sai yake tambayar shi, yaushe kuka dau azumi? Sai ce daren Juma'a aka ga wata a birnin Sham. Yace kai ka gan shi? Yace kwarai. Muawiya kuma yace ayi azumi, kuma dukkan jama'a sun dau azumi. Abdullahi ɗan Abbas sai yace mu kwa daren Asabar muka ga wata. Sai ayi Kurayb yake ce masa, shin yanzu ba za ka wadatu da ganin Muawiya? Sai yace a'a. Yace ai ba za mu gushe ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, in mun ga azumi wata mu dau azumi, in mun gani mu aji. To duk da cewa a nan ijtihadi ne na Abdullahi ɗan Abbas na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in mun gani mu dauka, in mun gani mu aje, na cewa kenan su za su dauka kenan da ganin su, ba za su wadatu ba da ganin Muawiya. Wanda a magana mafi inganci, magana wadda take tsakatsakiya, shine malamai suka ce ayi amfani da ikhtilaful maqali, shine sabawar kenan mahudar rahudowar rana da fadawarta. Wannan magana ta uku kenan. Malamai suka ce din yankin da suke karkashin suke, wanda lokacin su kusan ɗaya ne, babu sabani. An gane ko? Wanda kenan ba inda za a ce nan dare ne nan yini ne, a duka tsakanin bai wuce ba awa ɗaya awa biyu. To dukkan wannan yanki a gari ɗaya, in an ga wata dole su dau azumi. Kamar misali a nan idan ka dauka da Niger da Nigeria da Togo da Ghana da sauran kasashen da muke kusaci da su, ba mu da bambanci wajen sa'a, wajen lokaci. Duka in an samu bambancin ma wasu bai wuce ba awa ɗaya awa. To don haka su wasu malamai suke ganin cewa za a yi amfani da hudowar rana da fadawarta, duk yankin da ba su da sabanin lokaci kenan a gari ɗaya, in an ga wata kenan wannan sai su dauka. Illa kasancewar wasu malamai sun rinjaye da wannan magana ta tsakiya na cewa kowace ƙasa za ta yi amfani da ganin watanta. Misali kenan ƙasar da duk garuruwan da suke ƙarƙashin shugaba ɗaya, idan ka ɗauka nan Niger, kusan jiha takwas muke da ita. Kenan a jiha ɗaya ko a ƙauye ɗaya daga cikin ƙauyukan Niger, in dai an ga wata kenan dole ne mutanen Niger gaba ɗaya kowa ya dau azumi, domin gaba ɗayan jihohin nan takwas da ƙauyukansu ƙarƙashin shugabancin shugaba ɗaya suke. To don haka wannan shine mafi yawan malamai suka tafi akan wannan, suka ce dan bai dace ba yan gari ka za su dauka, yan gari ka za su ce ba za su dauka ba sai gobe. Wannan akwai rabuwar kai tsakanin al'umma ta musulmi. Wannan ita ce magana wadda take tsakatsakiya, wadda jama'a malamai suka tafi akan ta. Kuma in ka dauki waccan ita ma ta cewa, kamar misali duk yankin da ya kasance kenan hudowar ranar su da fadawar su kusan ɗaya ne, to wannan ba laifi akan iya daukan azumi. Amma kasancewar akwai matsala na kasancewar kuna ƙasa guda, wannan sun dauka da ganin yan gari kaza, wannan sun dauka da ganin yan gari kaza, kaga anan a cikin gari ɗaya ne amma an samu rabuwar kan al'umma. su wannan sun dauka tare da Najeriya, wannan sun dauka tare da Saudiya, wannan sun dauka tare da kasa kaza. Kenan kaga wajen daukan azumi an samu gumbanci, wajen idi ma me zai biyo baya? Akwai sabani. Dan haka su kuma jama'a ta musulmi a kullun abinda ake bukata hadin kai. Kuma Muzana sallallahu alaihi wasallama ya faɗa azumi ranar da jama'a suke azumi, idi a ranar da jama'a suke azumi. To nan sai aka samu duka basu wuce mutum 50 suka ce su da Kano za su, da Najeriya za su dauka. Nan sauran jama'a suka ce da Saudiya za su dauka, kuma an samu sabanin ganin wata. To dan haka dai a nan abin da muke so mu gane, kowace kasa kenan wanda suke karkashin shugaba guda su yi aiki da ganin watansu. A fadin kasar gaba daya, a kauye dai in aka ga wata, to dole ne jama'a ta musulmi wato su da azumi. Kenan karin bayani akan wannan mas'ala, akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.